bincike na nuni da cewa ma'aikatan da kuma masu karɓar fenshi a jihar Bauchi suna bayyana fargaban abin da ya faru a farkon kama mulkin wannan gwamnati mai barin gado shine zai sake faruwa, inda aka bar mata bashin albashin ma'aikata na tsawon watanni uku. Domin neman sanin halin da ma'aikatan da kuma 'yan fenshi ke ciki na rashin samun kuɗaɗen nasu, ga abin da suka shaida mini.
Kai, abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Banda kongore da ake mana ma, kuɗin albashin ya gagara samuwa, gashi an shiga watan azumi.
Ana cire muku wasu abubuwa ke a ciki.
Ana mana kongore a ɗan yanki, a ɗan yanki, a ɗan yanki. Ai, bara muke yi. Gari muke shiga kawai muna samun magabatan mu dan roƙe su san mana.
Ita gwamnati bata ga muku abin da yasa bata biya wannan kuɗi.
Ba mu ji ba. Ba mu ji ba.
To har yanzu mun sa ido ba mu sami pension ba. Ga kuma muna cikin wani irin hali, ba mu da kuɗi. Muna tsammanin za a biya mu har wa yau ba biya mu ba. To ba mu san dalilin da yasa mutumin nan har yanzu bai biya mu, ko saboda haushi ne da bici zabe ba, shi yasa har yanzu bai biya mu ba, to ba mu sani ba. Haka yayi banza da mu a gratuity, har yanzu babu labarin gratuity. Da pension din ba mu shiga cikin wani hali.
To sai dai in ji cewar mai fashin baki kuma tsohon shugaban kungiyar kwadugo a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, ya ce rashin biyan albashin ya janyo zargi wa gwamnati mai barin gado ta yin amfani da kuɗaɗen domin biyan kansu allowance na barin aiki.
Gaskiya abin ya ba mutane mamaki, kuma an sa mutane a tsaka mai wuya, domin duk harkoki sun tsaya, kuma musamman a wata na ibada. To kuma mutane suna da tabbacin cewa ta wani bangaren an biya haƙƙin wanda suka yi wa wannan gwamnati aiki da suna abin da ake ce masa saberan gratuity.
Wato kamar gwamnati da makarabansa.
Da makarabansa. To idan har wannan ya zama gaskiya, kuma a kibiyan 'yan fensho da ma'aikatan gwamnati haƙƙinsu, to a gaskiya ba ya adalci ba. Domin abin ya haifar da jita-jita.
Gwamna mai shirin karɓar mulki a jihar Bauchi ta bakin kakakinsa Dr. Ladan Salihu ya buƙaci gwamnati mai barin gado da su biya ma'aikata haƙƙoƙinsu. Gaza biyan kuɗaɗen zai kawo musu matsala da ma'aikatan jihar.
Shi yasa muka yi wannan kira ga mai girma gwamna da ya amfani da daman da Allah ya bashi ya biya waɗannan ma'aikata albashinsu. In har aka kai ga tsawon lokaci ba a biya wannan albashin ba, mu za a bar mu da fushin ma'aikaci, a bar mu da jan bangon. Asusun gwamnatin tarayya wanda ake zama a yi kasafi kowace wata da wato kwamishinoni da sauran gwamnatin tarayya sun zauna sun gama zamansu, an saki waɗannan kuɗaɗe wa jihohi.
To sai dai kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Umar Sade ya bayani a hukumance game da sanadiyar rashin biyan albashin a hirata da shi ta wayar tarho.
Wallahi wallahi ai salari ma kana gata kuma wani nasa balle.
Me ya hana samun salari?
Wallahi daga federation account ne wurin jihohi bakwai suna da wannan discrepancy.
Shi ne ya hana samun a Bauchi?
Wallahi shi ne ya hana.
Federation account.
Ya kamata shi MD ma a masa uzuri saboda ai shi bai da matsala albashi. Wannan zai biya bashin nan ma.
Abdulwahab Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.